ka shirinmu na ƙananan sana'o'i yau wace ce ta ziyar dandalin nan?
To ni dai sunana Sadiya Aliyu daga Bana, wanda aka fi sani daga Beast Beauty.
Daga Beast Beauty. To mai sauraro dai wai biki faɗa ba ya san me kike, amma dai ki faɗa ɗin waƙa baki ne ki tafi.
To ni ina business ɗin wannan kwalliya ne, sannan kuma ina collections ɗin dogayen riguna, ina kuma takalma. Ya danganta da abin da kake so.
Ki ce kina yi ke da kanki ke yin kenan dogayen rigunan takalma?
Wannan din ni ina yi ne da dogayen rigunan da kwalliya ina yi da kaina, amma takalman ina sawa a yimin ne, ni kuma sai zan sa farashi sai in sayar.
Ke tela ce? Ki me kwam? Ki dinki kuma ki saro takalma, abin da ni ke yawa ba?
To ya za a yi rayuwar ce sai da haka.
Ya aka fara sana'a mai da hankali?
So it is makeup dai na fara tun ina level 1 a university lokacin da aka tafi strike. So like da na ga babu abin da nake, because lokacin an yi strike din wajen almost 7 months. Da na ga babu abin da nake so sai na duba internet, sai na ga ana wani deal na makeup school a nan Abuja. So sai na register, da na zo na register haka nayi na fara. Amma a lokacin ban dauki abin serious ba. Da na dai gama ina da makeup box ina da komai da komai, har na koma aka koma strike, na koma na tafi da makeup box ina, amma ban dauki abin wani wannan ba, because a lokacin kowa dai yana dan ji da wannan. So sai da na zo na gama university, sai na dawo Kano. So like sai nake ganin friends ina haka su MK su tafi da diddiga, su nan sun yi going beyond wannan din, sai nake ci ato tunda dai tare muka fara, why not ni ma in dawo da Abina. Shikenan sai muka zo muka na dawo da Abina, sai na tafi gurin mu na beauty lounge. Sai naje na fara hannasiya kaya a gurinta, na zo. To gashi nan dai alhamdulillah.
Daga wancan lokaci zuwa yanzu muna ba shekara 5 kenan.
Eh, wajen shekara 5
kenan. To shi kuma dinki kuma fa?
Dinki duka dai na fara gaskiya.
Kina da studio ne na kwalliya?
Amma ina shirin budiya, ina son in registering company na ne tukuna kafin in fara abun.
To su doga rigunan nan a ina ake sayar da su?
Eh, ina sakawa Instagram ne, in kina so sai ki min magana, then in delivery ne. To sai in miki, in kuma zaki zo ne gida ki karba tu.
Kenan kasuwar taki akan internet ne?
Eh, akan internet ne, Instagram.
Shi da aka bude kamar shekara nawa da aka bude wannan kasuwar?
Kasuwar Instagram din? Shekara daya kenan.
Shekara daya. Daga ina da ina kike aika kayan nan naki?
Ina aikawa Abuja, Katsina, Kano, amma dai gaskiya business ina ya fi within Kano.
Within Kano.
Yes.
Shi kuma takalmar fa?
Takalmar a Jos ake mu, sai a kawo mun Kano.
Yin hannu ne?
Eh, yin hannu.
Da mata ne ko na maza?
Da maza da mata.
Duka?
Eh.
Shi ma duka a yanan gizo?
Duka a yanan gizo ne.
Wani irin alfanu kika samu da wannan sana'a? Ga ki ɗaliba. Ban ce kin gama yi wa ƙasa hidima ba?
Eh. To alhamdulillah dai zan ce, because a yanzu dai yadda nake na riga na fita a makeup dai, na fita da duk wani kuɗin da na bata na wajen makeup. Yanzu dai duk insha Allah duk wani abin da ke shigowa dai duk riba ta ce a ciki.
Kuma kayan kullum?
Kuma kayan kullum ba su kare ba, suna nan.
Gashi an shigo hunturu. Shin ana kwalliya lokacin hunturu na shafe-shafe da?
To ai kin san December, end of the year ya zo, lokacin kuma bukukuwa suke fara wannan. So lokacin ma yin makeup ne lokacin samun kuɗi.
A yanzu za a ce hunturu na amma da daddare ko ana yi da safa?
Ana yi da yamma, because ina ma da client ranar Friday. So kuma da yamma ne ma. So ana yi da yamma da daddare, ya danganta. Amma gaskiya December wannan lokacin shi ne lokacin samu.
To su client ɗin naki, customer naki, din su kike ko su suke biyo ki?
In zaki zo, zaki iya zuwa. Amma in ni zan je, in misali ina charging ɗinki 5,000, to zaki ƙara min delivery fee na zuwa gida.
Wanne aka fi duka biyu ake yi?
Ya gaskiya na fi zuwa ma sosai. Eh, mutane sun fi ganewa su je.
To a wannan sana'a ki wani irin ƙalubale kike fuskanta ko aka fuskanta a kan hanya?
To ƙalubalen dai ba zai wuce ɗaya ko biyu ba, amma dai gaskiya muna overcoming din shi.
Wanne ne a karanta muna mujisi?
To struggle din ka siya kayan kwalliya ka je, because gaskiya mu ƴan makeup ba mu da haɗin kai. Zaka ga don wacce ta fika ko wannan sai ka dinga dan baka son ka rabe ta ko kuma wani abu dai, akwai dai kalubale gaskiya da yawa. Amma dai gaskiya in dai kana da niyyar yin abu kawai ka sa a ranka ba wai sai wani ya shiga hanyar ka ba ko wani kawai ka wuce straight forward ka je kai abun ka
wannan ki injin mu kika yi ki a karan kanki wace irin kalubale kika fuskanta
kalubalen gaskiya zaki ka samu yawanci sai mutun yayi booking dinka at the end of the day shi ba zai gaya maka cewa ya fasa ba ko kuma wani abu amma zai turo maka kuɗi sai ya zo ya ce maka ka refunding mishi kuɗi which is not possible because in kai paying babu refunding so haka dai muna dan samu dai muna yi
okay akan yi booking kuma a ce ki mai da kuɗi
yes sometimes because zaki ga maybe ko an daga miki biki ko ki zo ki ce kin fasa ko wani abu
kina mai da kuɗi
bana mai da amma sai dai in ce miki mu hada a next event din da kike because in kuɗi ya shigo hannu gaskiya baya fita yes
alfanu kuma fa
alfanu to alhamdulillah wallahi ban iya irin wannan manyan hausa
ba alfanu gain
gain oh na gaskiya na samu gain sosai alhamdulillah don ko yanzu to dan kasuwa ta ci riba gaskiya
ko yau kasuwa ta tashi Allah
insha Allah
to wace irin shawara zaki ba mata musamman matasa
gaskiya mata mu tashi mu miƙe saboda yanzu a arewa abubuwanmu yayi wannan because akwai wani program da naje na wani Munira wannan empowerment matar yar arewa ce amma ba yar Kano bace ba amma tana shigowa garin Kano tana taimakawa masu kananan sana'o'i dan su tashi su nemi na kansu wanda a Kano mu muna da mutane da yawa wanda ya kamata su taimaka a Kano amma ba su yi sai wasu ne za su zo daga wani guri su zo su taimaka because ni kaina na yi benefiting daga gurinta because yanzu abinda nake gaya miki ta biya mun makeup school zan je in ƙara brush up akan mai kyauta da kuɗinta da komai da komai
idan kika je kika koyo shin tana buƙatar ki ba ta wani abu koko
ba ta buƙata because ita abinda take kenan abinda take kenan movement ɗin take nan dan ta taimaka ma ba ta tana taimakawa amma ta fi taimakawa wanda suke da sana'a kuma suke buƙatar su ƙara tashi
tana bibiya
sosai ma kuwa tana bibiya
to dandali na gode
mun gode sosai
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.